babi na 15 cikin shama'ilul muhammadiyya na Imam Tirmizi yace babu ma ja'a fi sifati dir'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fihi hadisan baban da yazo cikin suffa gyabto rigar yaki rigar surke ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi bi cikin su al-Imam Tirmizi ya haddasana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashaji zuwa Zubair ibn al-Awwam kala yake cewa kana ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin dir'ani a ranar Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da rigar yaki guda biyu fa nahada ila sahara sai ya zabura zuwa ga wani halamin dutse fa lam yastadi ma'ana ya hau sama bai samu iya hawa sama ba fa aqada dalha sai ya zamnar da dalha ta hatahu a karkashin wannan dutse fa sa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau hatta stawa ala sahara sai da ya daidaita akan wannan halamin dutse kala sai ce fasami itun nabi sallallahu alaihi wasallam ya kula sai naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aujaba dalha aljanna ta tabbata ga dalha da ta wani zubair saboda wannan abin da ya ga annabi alaihi salatu wasalam hadisi na 106 da sanadin al-Imam Tirmidhi daga Sa'ib ibn Yazid yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawma uhudin dir'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar uhud yana da rigar yaki guda biyu kada zahara bainahuma ya taimaka juna tsakanin su ma'ana ya sa daya kuma ya dora daya a samanta shine muzahara kamar yadda al-Imam Mulla Ali al-Qari ya fada cikin sharhi
yana da gare da ciki
yawa kamar gare da ciki to amma rigar yaki ce ba riga ta al'ada ba riga ce ta yaki babu ma ja'a fi sifati midfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fihi hadisani cikin siffar hullar kwano ta annabi alaihi salatu wassalam dan duk wannan abu mutum bai waye ba bai san karatu sai tunanin wasu abubuwa ne na zamani wanda turawa suka kawo su kaga so zaza a yaki da riga wannan a jikin su gaba da baya an sa an tsare duk wannan ba bakon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi yana da su haka nan hullar kwano yace wa fihi hadisani akwai hadisi bi cikin shi da sanadin al-Imam Tirmidhi ya zuwa Anas dan Malik yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makka ta ya shiga makka wa alaihi migfar akan shi akwai hullar kwano faqila lahu sai aka ce mishi haza ibnu khadal wannan ibnu khadal ne muta'alliqun bi astaril ka'aba yana rataye da wannan sutura ta ka'aba fa kala sai ce uqtuluhu ku kashe shi shi wannan mai laihi ne kamar yadda yake cewa innal harama la yu'izu asiyan harami bai bada kariya ga wani mai saban Allah ko mai laihi ya kasance ƴan mata gare shi suna yana biyan su suna ma annabi zambo suna zazzagin shi to wannan hukuncin shi shine kisa ana neman shi a kashe shi ya gudu ya boye a can to shine da aka taho fatahu makka aka ba shi labarin cewa wannan mai laihin wanda muke nema ibnu khadal yana nan a boye aka abu to sai ya ci ba da umarnin a kashe shi hadisi na gaba al-Imam Tirmidhi ya kashi daga ibnu shihab daga Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dakhala makka ta'amal fatahi ya shiga makka am shekara fatahu makka wa ala ra'sihi al-migfar akan shi akwai hullar kwano kala sai yace falan ma naza'ahu yayin da ya cire ta wannan kuma hikima sa shi a cikin yaki dan saboda da kare gurin da in an bugi mutun akan shi ko kibiya in ta zo zata yi tasiri kai sai ta halaka shi kamar kai ita rigar kwano ta tsare gaba da kirji ta kuma wannan hullar kwano kuma ta tsare kai kenan dan sauran jiki wani guri wani abu ya same shi ana iya rayuwa fa qala lahu sai ce mishi ibnu khadal muta'alliqun bi astaril ka'aba ibnu khadal yana rata yana boye a sutura ka'aba fa qala ce uqtuluhu ku kashe shi qala ibnu shihab yake cewa balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakunu ma'izan muhriman labari ya iso mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ran nan bai tare da harami babu harami a tare da shi na gaba babu ma ja'a fi imamatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi 5 hadis cikin abin da yazo akan rawanin annabi alaihi salatu wasalam cikin shi akwai hadisi guda 5 al-Imam Tirmidhi ya haddasana Muhammad ibn Bashar da sanadin sa zuwa Jabir yace dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal fatah annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ranar fatahu makka wa alaihi imamatun sauda tare da shi akwai rawani baki kuma bakin rawani sun ce ana son ya shi ne a ranar da ya kasance kamar za a yaki ake sa shi yasa muke ga shekau ko da yaushe da bakin rawani ne in zai fito da wakin rauni ke fitowa saboda a shirye yake da yaki koyi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Amr bin Hurais ana abihi kale yake cewa ra'aitu ala ra'si rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda naga bakin rawani akan Annabi alaihi salatu wassalam kan kuma wannan babban sun ne wanda duk wanda ya ganshi duk wanda ya san tsarin cikin sahabbai ko wanda suke tare daga sun ganshi da bakin rawani to sun san me ake ni amma su'an musawirul warraq an Ja'far bin Amr bin Hurais an abi anna nabi sallallahu alaihi wasallam hadaba annabi sallallahu alaihi wasallam hadaban nasa yama mutane hudu ba wa alaihi imamatun sauda tare da shi akwai rawani wanda yake baki hadisi na gaba daga Nafi'u daga Ibn Umar yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam iza atamma annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi rawani sadala imamatahu sai sabko rawanin shi baina katifaihi tsakanin kafadin shi guda biyu kenan bayan ya nada shi ya nada kuma sauran da ya saura sai ya sako shi ya fado ta gaban shi tsakanin kafadin shi kada Nafi'u Nafi'u yace wa kana ibn Umar yaf'alu zalika ibn Umar ma yana aikata haka Nafi maulani na ibn Umar yantaccen bawa ne wanda ibn Umar ya yanta shi kuma ya zamana tare da shi yake karatu wajen shi kuma shi Nafi'u kin malamin Malik ne Malik na Malikiya kala Ubaydullah Ubaydullah yake cewa wa ra'aitu Qasim bin Muhammad naga Qasim dan Muhammad daga cikin fuqaha usaba wa saliman da salim ya fa'ala ne zalika suna aikata haka su sa rawanin su sanar su sauran tsakanin kafadarsu hadisi na gaba daga ibnu abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam hadaba annabi alaihi salatu wassalam yayi huduba wa alaihi isabatun da sama tare da shi akwai rawani wanda yake baki al isaba shine al imama al da sama shine as sauda باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث cikin abin da yazo cikin siffar gabto na Annabi alayhi salatu wassalam wanda suke darba a matsayin kamar wando haddathana Ahmad ibn Mani haddathana Isma'il azwa sanadi zuwa ga Abi Burda an Abihi yace akhrajat ilaina Aisha radiyallahu anha Aisha Allah radiyallahu ta huddo mana kisa'an mulabbadan wani malullubi wanda yake mai kaburin tsakiya tsakiya shi mai kaburi ce shine ma'ana mulabbada wa izaran galijan da kuma gabto wanda yake mai kaburi shi ma fa qala sai tace kubira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hazaini an amshiran annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan guda biyu da wannan kisakin da wannan izarin cikin sa aka amshi rayuwar annabi alaihi salatu wassalam na gaba daga ash'as ibnu sulaim yake cewa sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha naji ammata tana bada labari game da ammanta qalat taki qala yake cewa bainama an amshi bil madina wani lokaci ina tahiya cikin madina idza insanu khalfi sai ga wani mutum a baya na ya kule yana cewa irfa izarka dage gabtanka fa innahu atqa shi yahi tsoron Allah wa abqa kuma shi yahi wanzuwa ko kuma wa anqa shi yahi tsabta yahi tsarki wa anqa ne shi yahi tsarki faltafatu sai na waiwaya fa idza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ashe annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya bar gabtan shi izar din shi yana jan kasa ya wuce idan kafa sai annabi sai ji ana cewa dage gabtan ka shi yahi tsarki kuma shi yahi tsoron Allah yana waiwayawa annabi ne alaihi salatu wasalam fa qultu sai nake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna ma hiya burdatun malha ai wannan wani bargo ne wanda yake mai hori da baki wanda yake da zanan hori da baki shi yake cewa malha kala sai yake cewa amma laka fiye uswa shin baka da kyakkyawan koyi tare da ni ni haka kaga ina sa gabto har riga jan kasa fa nazartu sai na duwa fa iza izarahu ila nisfi sa'i sai gashi gabtan annabi sallallahu alaihi wasallam rabin kaburi ne idan yana duba da annabi ya ce mishi shin yadda nake sa gabto na bai ishe ka ba abin koyi yana dubowa sai ganshi rabin kaburi ne a daidai yana daidai nan ya rabin shi amma yadda na baya ba na gaba haddathana suwayd ibn nasr har zuwa karshe daga iyas ibn salma an abihi yace kana usman ibn affan yataziru usman ibn affan ya kasance yana sa gabto ila an safi saqaihi zuwa ga rabin kaburin shi kaga ga annabi can sallallahu alaihi wasallam yana yi usman ma ya kasance yana sawa zuwa ga rabin kaburin shi wa qala sai yake cewa haka za kanat izratu sahibi haka sa gabtan sahibi na yake yani annabi yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga Usman ya tabbatar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba haddasa na Qutaybah ibn Sa'id حدثنا ابو الهوس انا ابي اسحاق حزوا قرشي تي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدله ساقي بعدله ساقي او ساقيه النبي صلى الله عليه وسلم يا كما wani bangare daga cikin kwabrina yace fa kala sai yace ha za maudu bil izar wannan shine gurin gebto inda ake so ya tsaya fa in abaita fa asfal in ka kiya to yayi kasa kadan fa in abaita idan ka kiya fala haqqalil izar ila tilka abaini gebto bayyada rabu a cikin idan kafa kenan di yadda zaka yi kakka sake idan kafa ya shiga cikin abun nan wando ya kasance ya wuce idan kafa ya ce uzratul mu'min ila an safi saqai zuwa rabin kwaurin shi nan mustahabi ne fa in abafa ila ka abaini in ya kiya ya kawo idan kafa kai ya sake ya wuce nan ma asfala min ka abaini mil izar fa finna me yasa saboda musulmi ya kasance sallah yake yi guda biyar a ko ina tana iya kama shi to matukar ya wuce idan kafa duk wata kazamtar da ta dan dago kabbata wani jibiji ko ta wani abu zai kasance ka kwashi ta kashare ta to ko da yaushe kasance kai ka ji kana yin sallah kuma kazamta a tattare jiki da kin tuha in ka sabanin mace kuma ta ambata ta dama kai wannan wanda namiji wanda namiji ne in musulma ta tambayi da ta ji wannan ta ce ya zan miya ma akin Allah mu mata sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce dahiruhu ma ba'dahu abinda ya biyo baya ya tsaftace shi kenan matakar ba wata nazarta bace mai danya danya ko bawali kirara ko bayan gari kirara gashi ta gani hijabin ya ja to matakar wannan jan kasar da yake babu wani laki Allah ya bata izini ta je ta sallata sabanin namiji ne kuma kuma kamar yadda annabi yake ce mai sai jahiliya ta komo sai aka akkasa abun mata suka dage suke sa dan karin buje irin na tura maza kuma suka bar nasu yake jan kasa an rantsi an saba ma Allah wallahi haka ne amma kai ayi zama ma yanzu dan na wajen namiji ne dalilin bangaranci da kungiyanci na zamani ya ga tunanin shi wanda zai karatu ya tunanin cewa ma yan kaza ne suke sa tawaka